kammala a gasar La Liga na kasar mako na 28 na shekara 2017 zuwa 2018 a ranar Asabar din Celta Vigo ta doke kungiyar kwallon kafa ta Levante da kwallo 4-2. Leganes a gida ta samu nasara akan Real Betis da kwallo 3-2. Sevilla ta doke Alaves da kwallo 1 mai ban haushi. Malaga kuwa ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Getafe kuma ta sha kashi a hannun Getafe da kwallo 1 mai ban haushi. Las Palmas a gida ta sha kashi a hannun Girona da kwallo 2-1. Villarreal kuwa ta doke kungiyar kwallon gaba kuma sun tashi canjin rubutu 2-2 tsakanin su da Real Madrid. Kungiyar kwallon kafa ta Valencia a ranar Lahadi ta doke Deportivo La Coruña da kwallo 2-1. Atletico Madrid sun tashi canjin rubutu 2-1. Barcelona sun ta doke kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad da kwallo 1 mai ban haushi. Idan muka leka kasar Faransa kuwa a Ligue 1 na kasar Faransa mako na 38 inda ya zama wani karshe a shekarar. A ranar Asabar din Con ta tashi canjin rubutu babu ci tsakaninta da PSG. Lyon kuwa ta doke Lens ne da kwallo 3-2. Rennes a gida sun tashi 1-1 da Montpellier. Kungiyar kwallon kafa ta Troyes ta sha kashi a hannun Monaco da kwallo 3-2. Toulouse a gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Guingamp da kwallo 2-1. Marseille ta samu nasara akan Amiens da kwallo 2-1. Sai Saint-Étienne ta lallasa Lille da kwallo 5 da nema. Lyon ta samu nasara akan Angers da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Mens ta sha kashi ne a hannun Girondins da kwallo 4 da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Nantes ta doke kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg da kwallo 1 mai ban haushi. Idan muka dawo bangaren sayarwa ko coaching kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Pep Guardiola yana shirin sayan dan wasan tsake na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea mai suna Eden Hazard dan shekara 22 akan kuɗi fa miliyan 100. Coaching kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kuwa na shirin barin matsayinsa ne a kungiyar nan da awanni 48 inda ake sa ran. Tsohon dan kuma tsohon coaching kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Luis Enrique na cikin jerin sunayen waɗanda ake ganin za su maye gurbin coaching. Chelsea United kuwa ta cimma wani yarjejeniya na wucin gadi kan sayan dan wasan tsake na kungiyar kwallon kafa ta Benfica mai suna Talisca wanda yake zaman aro a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a yanzu haka. Har ila yau muna Manchester United din inda coaching kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Jose Mourinho ya rufe shafinsa na sada zumunci Instagram sakamakon sakonni da suke shiga na zarginsa da cewa yana shi sanadiyar Manchester United din bata samu nasara a gasar cin kofin kalubale da kasar Ingila da aka yi ba wanda Chelsea ta doke ta da kwallo 1 mai ban haushi a ranar Asabar da ta gabata. Iya abin da ya sawo ga kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya. We'll be right back.